Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Maryam Dauda. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyoyin kare haƙƙin jama'a na ci gaba da faɗakar da al'umma a Niger akan muhimmancin zaɓe a yayin da ake shirin gudanar da zaɓukan ƙananan hukumomi a gobe Lahadi. Sannan za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta ƙaddamar da shirin noman rani na shinkafa na shekara ta 2020-2021 a jihar Niger. Bayan nan kuma Ibrahim Kalmasi Garba zai gabatar da shirin amsoshin tambayoyi. Muna kuma dauke da labaran wasanni, amma bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wasu 'yan bindiga dauke da manyan makamai sun kai farmaki a wata makarantar sakandare da ke jihar Katsina a arewa maso yammacin Najeriya, a cewar 'yan sanda. Kuma wasu mazauna garin da aka kai harin su biyu sun fadawa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa ɗaruruwan ɗalibai ne suka ɓace. Da misalin karfe 10:30 na yamma ne 'yan bindigar suka afka makarantar sakandare ta kimiyya a ƙaramar hukumar Kankara. Kuma 'yan sandan da ke tsaron makarantar sun yi musayar wuta da su, abinda ya ba wasu ɗaliban damar ɓoyewa, a cewar kakakin rundunar 'yan sandan yankin Gamba Isa a wata sanarwa. 'Yan sanda sun ce suna aiki da sojojin ƙasa da na sama don tantance ɗalibai nawa suka ɓace ko aka sace a kuma gano su. 'Yan bindigar sun harbi wani ɗan sanda a musayar wutar da suka yi, a cewar 'yan sandan. Makarantar ta kasance cikin yanayin rudani a yau Asabar, yayin da iyaye da jami'an tsaro suka tattaru don gano kusan rabin 'yan makarantar mai ɗalibai 800 da suka ɓace, abinda wani uba da ma'aikaci suka shaidawa Reuters kenan. Katsina, jihar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, na fuskantar kalubalen miyagun 'yan bindiga da ke yawaita kai hare-hare a kan 'yan jihar da kuma satar mutane don neman kuɗin fansa. A arewa maso gabashin Najeriya kuma na aka fi samun hare-haren 'yan ƙungiyar Boko Haram. Wasu masu goyon bayan shugaba Donald Trump da kungiyoyin masu ra'ayin mazanjiya daban-daban sun yi kira ga magoya bayan shugaban da su yi tattaki su kuma gudanar da addu'o'i a yau Asabar a biranen da ke fadin kasar, ciki har da wani taron gangami a babban birnin kasar don nuna kin amincewarsu da nasarar da Joe Biden na jam'iyyar Democrat abokin adawar Trump ya samu a zaben da aka yi. An shirya gudanar da wasu taruka a dandalin da ake kira National Mall a Washington da kuma manyan biranen jihohin Georgia, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Nevada da Arizona, wato dukkan jihohin da kwamitin yakin neman zaben Trump suka kalubalanci sakamakon zaben a kotu. A jiya Juma'a ne kotun kolin Amurka ta yi watsi da karar da jihar Texas ta shigar tana kalubalantar sakamakon zaben na ranar 3 ga watan Nuwamba a muhimman jihohi hudu na Amurka da ake fafatawa wajen cin zabe, inda abokin adawar shugaba Donald Trump Joe Biden na jam'iyyar Democrat ya lashe zaben, abinda ya kawo ƙarshen kokarin Trump na neman sauye sakamakon zaben ta hanyar kotu. Hukuncen kotunan tarayya da na jihohi fiye da 50 ne suka tabbatar da cewa Biden ne ya lashe zaben.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
A jiya Juma'a ne Amurka ta amince a yi amfani da rigakafin COVID-19 na farko da aka hada a kasar, abinda ta yiwu ya kawo ƙarshen annobar da ta kashe kusan Amurkawa 300,000, a cewar wani da ke da masaniya akan matakin amma ya nemi a saka ya sunansa. Nan da 'yan kwanaki ake sa ran fara yi wa jami'an kiwon lafiya da masu manyan shekaru da ke cibiyoyin da ake kula da marasa lafiya allurar rigakafin cutar, bayan da hukumar kula da abinci da magunguna ta kasar da ake kira FDA a takaice ta bada umarnin gaggawa na kaddamar da bada rigakafin da kamfanin magungunan Pfizer da BioNTech na Jamus suka hada. Rigakafin na farko-farko bai da yawa sosai kuma komai a ƙayyade yake, yayin da Amurka ta bi sahun Birtaniya da wasu ƙasashen da yawa da ke faɗi tashin neman yi wa mutane da yawa a ƙasashensu rigakafin gabanin lokacin hunturu. Za a ɗauki tsawon makonni kafin a shawo kan annobar da ta bazu sosai har ta kai wani mataki na inna naha a cikin 'yan makonnin da suka gabata, kuma ta laƙuma rayukan mutane miliyan 1.5 a faɗin duniya. A yau Asabar ne kasar Iran ta aiwatar da hukuncin kisa akan wani dan jarida da ya taba tserewa daga kasar saboda aikin sa ta yanar gizo wanda ya taimaka wajen kwadaita zanga-zangar yanayin tattalin arzikin kasar ta gama gare da aka yi a shekarar 2017 a cewar hukumomi ƴan watanni bayan da ya koma Tehran a cikin wani yanayi mai sarkakiya. Gidan talabijin din Iran da kamfanin dillancin labaran IRNA sun ce da safiyar yau Asabar ne aka rataye ruhun Lazam dan shekara 47 a duniya, sai dai rahotannin ba su ba da ƙarin bayani ba. A watan Yuni ne wata kotu ta yanke wa Lazam hukuncin kisa, tana mai cewa ya aikata babban laifin gurbata al'umma, laifin da yawancin lokuta yake hadawa da leken asiri ko yunkurin hamɓarar da gwamnatin Iran. Shafin yanar gizon Zam mai suna Ahmad News da wata tashar kallo da ya kirkira ta manhajar tura sakonnin Telegram sun yada lokutan da aka yi zanga-zangar da kuma wasu bayanan ban kunya game da jami'an da kai tsaye suka kalubalanci tsarin Shi'ar Iran.
To a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shirin gudanar da zaben kananan hukumomi a da'irori 266 a jamhuriyar Niger wanda za a yi a gobe Lahadi 13 ga watan Disamba. Kungiyoyin kare haƙƙin jama'a na ci gaba da faɗakar da al'ummar ƙasar akan muhimmancin zaɓe. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Ya kamata zaɓe ya kasance zaben da zai sa ɗan ƙasa da kansu su zaɓi wanda suke so, su ba shi amana don saboda ya kula da rayuwa. Ba zaɓe da za a tahowa a sa ɗan ƙasa.
Nan ofishin ƙungiyar MPCR ne lokacin da shugabanta Nuhu Muhammadu Arzika da wasu masanan doka irin su Profesa Jibril Abarshi suka shirya wata mahawarar bainar jama'a domin faɗakar da mazauna birnin Yamai muhimmancin zaɓe da kuma irin abubuwan da ya kamata talakawa su yi la'akari da su kafin su bai wa jam'iyyun siyasa ƙuri'unsu a ranar zaɓe don kaucewa zaɓen tumin dare.
Wani ya ce haka zan yi, wanga ya ce haka zan yi, to cikinsu wani na ya kawo abin da zai sa ƙasa ta ci gaba. Idan mu duka mun gamsu da abin da wani zai kawo zai sa ƙasar mu ta ci gaba, ya kamata mu biya wajajen nan.
Kungiyar Rejiya mai fafutukar samar da ruwan sha da tsaftar muhalli a nata bangare a yayin zaman haɗin gwiwar da suka shirya da kungiyar Water Aid su mai da hankali wajen jan hankulan 'yan takara akan maganar samar da ruwan sha ga al'umma. Malam Usman Dambaji shine shugaban wannan kungiya.
Abin da ku sani ne a cikin ƙasar ga ruwa yana wahala. Yau duk kokarin da ake yi da gwamnati, kokarin da masu hannun shuni ke yi da kowa ke yi, akwai rabin miliyan 20 da muke ba su da ruwan sha. Kowa ya sani akwai matsala a birni kuma a ƙauye. Ruwa shi ne cibiyar ci gaba. Idan babu ruwa bai wa a ci gaba. To muke fata duka wannan kandakin maza da mata, matasa gaba ɗaya da manyansu, kowane ne muke fata ya sa ruwa sahun gaba cikin program ke shi. Kuma Allah ya sa ya samu iko ko suna cikin makarban iko a cika alkawari talaka samu wannan ruwa.
Tun a shekarar 2015 ne wa'adin kansiloli da magadan gari da na 'yan majalisun jiha ya kammala a hukunce. To amma wasu matsalolin da suka gitta suka hana a shirya zaben da zai bada damar sabunta waɗannan majalisu. Lamarin da ya tilastawa gwamnatin Niger kirkiro da dokar ƙarin wa'adi a kowane wata 6. Saboda haka zaben na gobe Lahadi 13 ga watan Disamba ke da muhimmanci a wajen talakawa. Kawo yanzu komai ya kammala game da tsare-tsare, saboda haka za a gudanar da zaɓe ba tare da fuskantar wata mushkila ba a cewar hukumar zaɓe ta Seni. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla, a gaida Sule Mumuni Barma. Gwamnatin Najeriya ta kaddamar da shirin noman rani na shinkafa na shekara ta 2020 da 2021 a jihar Niger, wanda zai samu tallafi na musamman a ƙarƙashin babban bankin Najeriya da zai taimaka wajen bunƙasa noman. Wakilin muryar Amurka Mustafa Nasir Batsari ya aiko mana da rahoton.
Gwamnatin Najeriya ta kaddamar da shirin noman rani na shinkafa na shekara ta 2020 da kuma shekara ta 2021. A ƙarƙashin wannan shiri dai, manoman shinkafa a Najeriya za su samu tallafi na musamman daga Babban Bankin Najeriya, kamar yadda ɗaya daga cikin daraktocin Babban Bankin Najeriya Yusuf Yola ya yi ƙarin bayani.
Wannan noman da za a yi na dry season ba taɓa yi irin ta a ƙasar nan ba. Kuma Central Bank Babban Banki under leadership shi Godwin Emefiele ya ba mu order ya ce duk manoma na shinkafa mu ba su gwadon baya, mu ba su equipment da za su yi amfani da shi a yi noma da yawa. Kuma za mu yi 2 cycles, za mu fara da November mu gama February, mu sake yi kuma a March kafin damina ta zo.
Manoman shinkafar dai sun ce sun yi maraba da wannan shiri domin zai kara ba su damar noma shinkafar da za ta ciyar da 'yan Najeriya. Kamar yadda shugaban kungiyar manoman shinkafar a Najeriya Alhaji Muhammadu Aminu Gwaranyo da ya halarci wannan taro ya yi ƙarin bayani.
Muna godiya ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya zo da wannan tsarin da kuma gwamnan Babban Bankin Najeriya da kuma sauran mutane da suke ƙarƙashin shi.
Wannan abokin za a sake buɗe bodan nan, ya kuke ganin dawo da shinkafa a shigo da ita daga waje?
Yo, ai ba shinkafa ake shigowa da ita daga waje ba, ciwo ake shigowa da ita daga waje da sunan shinkafa. Kuma 'yan Najeriya sun gano yanzu da aka rage cin wannan shinkafa ta waje, ai kaga ciwon shuga da ciwon hawan jini da ciwon rashin gani ya ragu a Najeriya.
Wannan shiri dai na ɗaya daga cikin tallafin da gwamnatin Najeriya za ta baiwa manoman shinkafar a sakamakon ambaliyar ruwa da ta kwashe gonakin shinkafa a wannan damana da ta gabata. Kamar yadda gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi ƙarin bayani.
Da wannan ya cin kaman tallafin wanda suke hasara cikin a lokacin damina, yanzu akwai an duki sunayensu da yawa, za a ba su kaya za su yi noman rani, akwai kuma inshora. So muna sa ran in suka yi girbi na noman rani zai mata na damina, kuma ina ganin abin da ya kamata mu mai da hankali a ƙasar.
Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da manoma ke fuskantar barazanar 'yan bindiga a yankin arewacin Najeriya, al'amarin da ke matukar bukatar daukar matakin magancewa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. To yanzu kuma sai shirin amsoshin tambayoyinku.
Mu assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi. Yau za a ji kashi na daya na amsoshin tambayoyin masu sauraron mu da suka hada da Alhaji Kaka Mai Yidi, Alhaji Bukar Gursuma Damasak da kuma baban gida Sabelte Difa, masu son jin tarihin marigayi tsohon shugaban jamhuriyar Nijar Mamudu Tanja wanda ya rasu ranar 24 ga watan Nuwamba. To idan malamai masu tambayar na saurare, an dace wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaimin Barma ya samu jami'in da ya kasance mai magana a madadin marigayi shugaba Tanja Alhaji Yakubu Alhassan wanda aka fi sani da Yakabi, wanda Barma ya fara da tambayarsa abinda zai ce a takaice game da marigayi shugaba Tanja. Sai ya ce,
to Tanja mutum ne wanda an aihe shi a garin Minnesota, shi ne kasar Difa. An aihe shi 1938 a Maine, ya yi primary din shi a Maine, ya kare ya tafi makarantar soja a Mali, ya kare a Mali ya je Buwake kasar Cote d'Ivoire, daga kasar Cote d'Ivoire ya je kasar Faransa, ya kare a can sai ya shiga soja kasar Faransa lokacin Niger bata da yanci kanta. Aka samu yanci, ya dawo Niger, ya shiga sojan Niger, aka maida shi Agadez, ya ce mini a dajin Agadez shekara 5 ya yi saboda halin mulki da sauransu, yana da ana hango wasu abubuwa a game da shi akan siyasa. Yana shugaban gume, amma shi ba gume ba, shi soja ne amma yana shugabantar su. Har ya zo ya kare wannan, ya zo suka yi juyin mulki, aka ba shi airport. kafin juyin mulkin na 1974 kafin juyin mulkin ya zauna a Jajeri hanyar nan da Canada ta yi mana shine jagoranci aikin
wato jihar Difa kenan
jihar Difa kullun yana ce mini duk inda yaje ya zauna aiki kun wani yazo yana samun akasi tare da mutane saboda ayyukan da yake yi na adalci ne na amana ne tun yana yaro
da yake yana daya daga cikin fitattun hafsoshin soja a nan Niger kamar waɗanne manyan mukamai ne na soja Tanja Muhammadu ya rike
manyan mukamai da inda ya rike ana cikin gwamnati Ali Shehu yana minista na cikin gida yana Lagos yana ambassador aka kira shi aka bashi matsayin minista na cikin gida a lokacin yana lieutenant colonel na soja a lokacin da aka hudda shi sai ya ritaya ya shiga aikin siyasa kafin nan tun lokacin kunci ya zama minista na cikin gida bayan wannan ya je ya yi gwamna Atawa ya yi shekara kusan 7 ya yi maradi kuma to annan ne duk mutanen da ya zauna sai bayan ya tafi suke fuskantar wane ne shi Atawa yanzu abubuwan da ya zo ya yi Atawa mutanen Tawa akwai lokacin da ma suke cewa lokacin da ya zo ba su gane shi ba amma shi saboda yana cewa su yi aiki wasu a lokacin suka samu fita kasashen waje kamaru kasashen Ivory Coast saboda ya zama musu abin amfani saboda su da a lokacin kaman gani suke kamar yaro ne in ka ce tashi ya karatu ko ya tashi ya wani abu yana ga ka matsa mishi amma daga baya sai ga a shi amfani ne gare shi
ya ina maganar iyali
yana da mata biyu da iya goma iya guda wata daban guda shida wasu daya guda uku kuma wasu daya
duk sun manyanta
mata kuma da Hajiya Laraba da Hajiya Fati
shin gaskiya ne da ake cewa a shugaba Tanja ainihinsa asalinsa dan Mauritania ne
kwarai kuwa asalinsa dan Mauritania bai taba boya ba
mahaifinsa ne ko mahaifiyarsa take yar
Mauritania mahaifinsa ne dan Mauritania kuma shi a ƙasa akwai lokacin da sauran 'yan siyasa abokan hamayya suke cewa shi dan Mauritania ne ya ce ƙasa ba ɗanta ko ba ɗanta ba ake magana wanda ya fi amfani ga ƙasa duk wanda za a zo a ce wane da ba ɗan kari gaza ba ne wane daga wuri gaza ya zo mutumin da duk zai faɗi wannan bai shi da wani kokoran suka da zai maka suka da ake so a yi wa mutum wanda za ta yi tasiri wanda zai hallaka ƙasa a ce mutumin azalimi ne amma mutumin adali ne don wannan sukar ba ta ci sukar nan Allah in bai ga dama ba ba zai kawo mutumin cikin ƙasar ba har a ce shi ko da kowa mutum wani ba da dare wani inda dare ya zo wani da rana ya zo wani da lasar ya zo to ƙasa abin da take so wanda ya fi amfani gare ta musulunci ma menene musulunci yau a musulmi wanda ya fi musulmi wanda ya fi amfani ga sauran amfani ake so ga mutane ba wai a ce ni an aihe ni a cibiyar ƙasa ba amma ban ni da wani amfani to amfani ake so kuma babu wani mutum da zaka zo yau a ce an aihe ka anan ka girma anan da sauransu baka san wata ƙasa ba sai nan al'ada ƙasar gare ka in mutum yana da al'adar ƙasar ya san yare na ƙasa ai babu dan ƙasa da ya wuce shi
merci akwai lokaci an bayyana cewa yayi jakadan Niger a Nigeria ko
eh kwarai lokacin da aka zo kunce ga su da Ali Shehu ya dauki mulki to a lokacin aka aika jakada a Lagos tun lokacin ba a dawo Abuja ba yayi jakadan Nigeria daga nan ne aka karbo shi aka dawo da shi minista na cikin gida wanda na fara faɗa a gaba
to aka yi Tanja Muhammadu ya shiga siyasa
to lokacin da aka fidda su cikin gwamnati siyasa da ta kunno kai a ƴan uwa da abokan arziki da sauransu suka kusance shi akan maganar siyasa shine kuma tunda ya karbu kuma kowa ya san zaman shi a cikin gwamnati da adalcin shi da yayi sai aka kaga ya cancanta yayi aikin siyasa in ya samu aikin siyasa zai yi shugabanci ya ta dace da shi saboda a shine ya shiga siyasa
kamar yaya tarihinsa yake kamar idan ana maganar harkar siyasar Niger wato lokacin da kasar ta rungumi demokradiya waje shan 1990
ai alaji ya bada mamaki sosai lokacin da muka fara yin siyasa idan aka zo aka yi zabe ya fadi a zabe sai ya ce mutane sun damu sai ya ce ku kwantar da hankalinku ni babana ya ce zan yi shugaban kasa lokaci ne bai ba ya ce baban shi da ya ce shi yana so ya shiga aikin duwal ya ce mishi in ka shiga aikin duwan baka zama shugaban kasa sai aikin soja. Wato uban yayi shekara 20 yana roƙon Allah akan ɗannan na ya zama shugaban kasa, ba mamaki bane. Kuma akwai lokacin da ya fita campaign canja, Allah ne ya yi shi haka nan. Ya fita campaign kasan Filingi, aka zo lokacin ana tawaye, aka zo tawaye karfe 2 na rana, aka zo yana zaune ana meeting,
ana taron gangami,
ana taron gangami. Aka zo mutanen nan suka zuba harshashai aka kashe wajen mutum hudu.
Wato yan bindiga suka kaiwa taron gangamin shahari,
taron gangamin hari, aka kashe wajen mutum hudu. Maimakon ya dawo ya ce zan tsaya sai na yi jana'izan mutanen nan gobe, su soja biyar da shi shida haka suke sentinels suka kwana, kowa yana da kowa sai suka kwana suna gadi. Wato in soja ya sabka kamar dai da soja ake yi a bariki, in wannan ya awa biyu wannan ya awa biyu da shi tare, sai da yi jana'izan mutanen ne ya dawo na. To shi kullum yana cewa mutane suna zuwa sararin samaniya. Zan gaya muka wani abu na mamaki na canza, idan zai dauki wani mataki wanda ko zai bada ran shi sai saurari bakandamiya na shata, inda shata yake cewa mai tsoro baya guninta, ko wane ne, ko dan wane ne, to a lokacin zai iya yin komai saboda kasa ba don kanshi ba. Akwai lokacin da mun kare zabe a difa za mu zo, Kaddafi ya kiraye shi muna zaune ya ce tunda kana cikin campaign gashi za a aiko jirgi da kudi, ya ce a'a ka bar kudi ka yi wa kasa ta addu'a. Akwai lokacin da ya zo ya hauka ragan mulki, duk sojoji da jami'an tsaro ba su da mota ko guda daya, motoci duk tsofin motoci. Kudin shi da yake samu na wanda halal din shi wanda aka ce shugaban kasa fom politikin shi yana samu miliyan 40 a wata, ya ce muni samu muni tsofin motoci wanda filin buzaye suke hawa da sauransu, irin pickup din nan, yana so in ba gendarmerie da finis da sauransu.
Wato cikin kudinsa yake so ya sayi?
Cikin kudinsa sai ya ce muni miliyan 40 gare ni, zan baka 35, ka bar mini 5 a kowanda nake gugusudawa. 35 din nan annan muka sayi motoci kusan 70-80 kafin gwamnati ta fara, kasan bai samu abin da ya iske a cikin aljihun gwamnati miliyan 600 da wani abu kar Niger gaba daya. A lokacin a haka ya tada sojoji, police, finis, gendarmerie, har gwamnati ta dan fara samun wani abu, aka fara sayan sabbin motoci. Irin tunaninsa, wata ran na zo na same shi yana telefonar laure, akwai matar da take zuwa tana raba kuɗi, wani Al-Walid na Saudiya mai kuɗin nan ya zo ya ba shi dala miliyan 2, ya ce kuɗin nan a canja su miliyan 950, laure ki ɗauka ki je ƙasar Maradi, yara suna tamuha, gida babba jika 250, gida ƙarami jika 150, ƙaramin gida tsaka-tsaka 150, gida ƙarami jika 100. Ya ce a ce musu bashi, amma ba bashi bane, za su sarrafa shi a basu haka.
Falaji ya kadi, bari mu koma baya. Shin yaya aka yi Tanja Muhammadu ya samu karbuwa a cikin jam'iyyarsa ta MNSD Nasara, wacce a ƙarƙashinta ne ya ci zaɓe har ya shugabanci ƙasar nan?
Karbuwa dama ka san yau idan aka ce an naɗa ka za ka je gwamnan Maradi, kafin kai ka je Maradi ka zauna kan kujera, sunan ka zai je ya zauna, sunansa ne ya je ko ina, saboda zaman da ya yi a ko ina aikin da aka gani. Su Bala Dan Sani sun gan shi a Maradi, mutane tawa sun gan shi a tawa, shi yasa a lokacin da yake siyasa ya karbu tawa da Maradi, saboda sun ga me ya aikata a can. To shi yasa da aka zo ana hamayya da sauran mutane, sai aka ga a kowane lokaci aikin da shi ya yi da inda ya baro da yanda ya riƙe amana, sauran ba haka bane. Shi yasa a lokacin siyasa ba ta wasa ba ce ta gaskiya, lokacin da shi a cikinsu duk idan aka duba babu wanda zai zo ya ce in ba don ana demokradiyya ba wanda zai ce zai hada zai nemi takarar wani abu da Tanja. To shi ne ya karɓo a lokacin aka ɗauke shi a shugaban MNSD.
Sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansoshin tambayoyi kan tarihin marigayi shugaba Mamudu Tanja. Yanzu a madadin Alhaji Yakubu Alhassan da ke ansa mana tambayoyin, da wakilinmu a Yamai Sulemumuni Barma, da wanda ya haɗa mana sautin Haile Hailu, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai makon gobe.
madalla a gaida Ibrahim ta Almasi Garba, yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Gwarzayen 'yan wasa uku da za a zaɓi zakaran ƙwallon kafar duniya sun haɗa ne da Cristiano Ronaldo da Lionel Messi da Roberto Lewandowski. A ranar Alhamis 17 ga watan Disamba ne za a bayyana da wanda zai lashe kyautar zakaran ƙwallon kafa na duniya ta wani shirin hoton bidiyo da za a nuna a gidan talabijin a birnin Zurich. 'Yan wasan da suka gaza kai ga shahararrun 'yan wasa guda uku da za su samu kyautar sun haɗa ne da Neymar da Sergio Ramos da Mohamed Salah da Virgil van Dijk da Thiago Alcantara da Kevin De Bruyne da Sadio Mane da kuma Kylian Mbappe. Wannan dai shine karo na biyar da hukumar FIFA za ta bada wannan kyautar, wanda mutum uku kadai ne suka taba samun kyautar da suka hada da Cristiano Ronaldo da Lionel Messi da kuma Luka Modric. Amma wa dan wasan tsakiyar Manchester United Bruno Fernandes kyautar fitaccen dan wasa na watan Nuwamba tare da mai hore da 'yan wasan Tottenham Jose Mourinho a matsayin fitaccen kocin watan Nuwamba. Fernandes ya zura wa United kwallo hudu a wasannin Premier League a watan da ya gabata, ciki har da ci 3-1 da United ta yi nasara akan Everton a ranar 7 ga watan Nuwamba. Chico Mourinho ya samu kyautar fitaccen mai horarwa ne saboda horon da ya ba 'yan wasan Tottenham ta lashe wasanni guda uku da kuma wasa guda da ta tashi baran-baran a wasanta na hudu a cikin watan Nuwamba. Hukumar kwallon kafa ta FIFA ta yi fatali da kira da ake yi a gudanar da binciken aikata laifi a kan shugabanta na yin amfani da jirgin sama da ake zargin nashi ne. Mai shigar da kara na musamman a Switzerland Stefan Keller ya ce akwai alamun aikata laifi game da batun jirgin saman da Gianni Infantino ya yi amfani da shi daga Suriname zuwa Geneva a shekarar 2017. Keller ya ce ya buƙaci hukumomin Switzerland su gudanar da bincike a kan batun. An daidai da Kela ne a cikin watan Yuni ya duba ƙorafe-ƙorafe da suka shafi Infantino da wasu mutane. Kwamitin da'ar FIFA ya riga ya duba batun har ma ya wanke Infantino daga aikata laifi. Hukumar ƙwallon kafa ta Najeriya ta NFF tana aiki gadan-gadan domin kaucewa wani sabon tawaye na 'yan wasa, yayin da take ƙoƙarin biyan alawus-alawus na watanni 16 da suka makale. Yunkurin tawaye da 'yan wasan suka yi niyyar yi a watan da ya gabata kafin wasan neman gurbin shiga gasar cin kofin Afirka da kasar Saliyo bai yi tasiri ba, bayan 'yan wasan Super Eagles sun sake ambarke kwallo hudu da suka zura tun farkon wasan, inda aka tashi da ci hudu-hudu. Shugaban NFF Amadou Pinnick da Alatilas ya nemi taimako daga masu bada tallafi domin biyan 'yan wasan da suke yi wa Najeriya wasan ƙasa da ƙasa. Ya amince kudaden 'yan wasan da masu horarwa sun makale, amma ya ce ya yi imani za a biya su nan ba da daɗewa ba. A ƙarshe ana ci gaba da wasannin Premier League ɗin Ghana na shekarar 2020-2021, inda kuma sai sa tukwa-tukwatai nasara da ci ɗaya mai ban haushi a kan Legon City a filin wasa Accra a jiyar Juma'a. Dan wasan gaba na kuma sasan tukwa-tukwa Usman Ibrahim shi ne zira kwallo ɗaya a daidai minti 10 da fara wasan kwallon da ya kai, kuma sasan tukwa-tukwa da ake mata inkiya da fabulous ya kai ta ga yin nasara. Baba Yakubu Makiri, sashen Hausa da muryar Amurka daga birnin Washington DC.
To masu sauraro, kafin mu ƙarƙare shirin namu ga labarai amma a takaice.
Wasu 'yan bindiga dauke da manyan makamai sun kai farmaki a wata makarantar sakandare da ke jihar Katsina a arewa maso yammacin Najeriya, a cewar 'yan sanda. Kuma wasu mazauna garin da aka kai harin su biyu sun fadawa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa ɗaruruwan ɗalibai ne suka ɓace. Wasu masu goyon bayan shugaba Donald Trump da ƙungiyoyin masu ra'ayin mazan jiya daban-daban sun yi kira ga magoya bayan shugaban da su yi tattaki su kuma gudanar da addu'o'i a yau Asabar a biranen da ke faɗin ƙasar, ciki har da wani taron gangami a babban birnin ƙasar don nuna ƙin amincewarsu da nasarar da Joe Biden na jam'iyyar Democrat abokin adawa Trump ya samu a zaben da aka yi. A jiya Juma'a ne Amurka ta amince a yi amfani da rigakafin COVID-19 na farko da aka hada a ƙasar, abinda ta yiwu ya kawo ƙarshen annobar da ta kashe kusan Amurka 300,000, a cewar wani da ke da masaniya akan matakin amma ya nemi a sakaye sunansa.
Masu sauraro baki daya abin da ya sawwaka kenan a cikin jerin shirin namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi. Wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa, sai kuma Hailu Haili da ya hada mana shirin. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.